بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. السلام عليكم ورحمه الله. السنه نا العلامه محمد بن يحيى الذهلي الإمام العلامة الحافظ عالم أهل المشرق وإمام أهل الحديث بخراسان أبو عبد الله محمد بن يحيى ابن عبد الله الذهلي النيسابوري رحمه الله. الذهلي يرس هجرة مزعل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنادى قريبي دا همسن دا تقص الله يغفر تامسا وننكما shine darasin mu na uku kenan, ko darasi na hudu kenan. Wannan darasi na hudu a cikin jerin darussa da muke gabatarwa a cikin wannan littafi. Zamu tashi inda yake cewa wa man waqafa fil qur'ani wa man waqafa fa qala la aqulu makhluqun wala ghayru makhluqin kana mahalluhu mahalla man za'ama anna al qur'ana makhluq. Malin yace a wannan gaba wa man waqafa, duk wanda ya zama dan waqafu wato in ba romu kenan, mu ba za mu ci ba kalamullahi, ba za mu ci ba makhluq, su ya tsaka tsakiya ne. To shine wala taqul qur'anu bil waqfi qa'ilan kama qala atba'ul lijahmin wa asjahu. Wannan zancen jahamawa ne, mabiya jaham bin safwan. So da haka wannan mabata ce, su shidanin su akharas ne, su ba su ce ba kalamullahi zancen ahlus sunna, su ba su ce ba makhluq, to su ɗan waqafiyya kenan. To shine malai yake masa raddi a nan, yace wa man waqafa, wanda ya waqafu, fa qala, yace la aqulu makhluq, ni ba zan ce qur'ani abin halitta bane, wala ghayr makhluq, kuma ni ba zan ce qur'ani ba abin halitta bane. To wannan malin yace kana mahalluhu mahalla man za'ama anna alqur'ana makhluq, wannan zaka aje shi ne kawai a mazaunata wanda yake cewa qur'ani makhluq. Dukkan waɗannan bid'a ne, wasu ma suna cewa wacce ma ta fi wannan ta makhluq da su, da haka wannan ma dai ta ma dai bid'a ce. Da haka wanda yake wannan za a aje shi ne mazauni na wanda yake cewa alqur'ani makhluqi ne. Da haka alqur'anu kalamullah, wa man takallama fil lafzi, wanda kuma yi magana akan lafziya, yan lafzi bil qur'ani makhluq, hisci lafzi na da nake karanta qur'ani makhluq aban halitta ne. To wannan tana daukar zance fuska biyu. Lafziya, idan yanzu na karanta alhamdulillahi rabbil alamin, to wannan lafazin nawa, wannan muryar tawa makhluqa ce, abin halitta ne. Amma kuma shi karan kanshi qur'ani da na karanta yanzu, to ba makhluq bane, sifa ce cikin siffofin Allah. Amma yanzu wannan muryar tawa da wannan sautin nawa, to wannan makhluq ne. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, da haka wannan ita makhluq. Amma shi karan kanshi qur'ani karanta wanda ne mishi bai fidda shi daga kalamullah. Da haka idan ya zama a ce lafazin niyyar sauti na murya ta wannan makhluq, amma bai fidda shi kuma daga asali na cewar, tunda za a danganta magana ne ga kamar da muka ji a cikin harras akan kalamullah. To shi ne cewa man takallama fil lafzi, wanda ya magana akan lafz, al-lafz, al-lafzi bil qur'an makhluq, wa man takallama fil lafzi, wanda ya magana game da lafzi din nan, to faqad buddi'a, za a bid'antar da shi. Saboda me? Li'annahu tara'a shay'an, domin ya kirkiri wani abu, lam yatakallam fihi salafu, wanda magabata a salafu salih ba su faɗe shi ba, ya zo da baƙon abu ga addini. Shi ne Imamu Ahmad ibn Hanbal ash-Shaybani rahimahullah, wani nusu 241 yake faɗa maka, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun, ka shedinka gargadinka kayi zanci a wata mas'alar da baka da imami a kanta, baka da magabaci ga wannan magana. Haka Shaykhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah, wanda Erus 728 yake cewa wa kullu qawlin yanfaridu bihi al-muta'akhirina 'ala al-mutaqaddimina wa lam yasbiqhu ilayhi ahadun minhum fa innahu yakunu khata. Yace dukkanin wani zancen da wanda mal wanda suka zo daga baya baya suke banta da shi daga wanda suka gabata salafu, ya zama ce babu wanda ya riga yi ka a wannan kaulin daga cikin magabata. Ibn Taymiyyah yace wannan kuskure ne. Haka al-Imam Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i rahimahullah wanda rasulani biyu da hudu yake cewa al-hadar al-hadara min mukhalafati al-awwali, kashidinka da saba ma magabata wanda suka gabace ka, ya zama duk abin da zaka yi kana da magabata a kai, kana da as-salafus salih a ko wanda suka gabace ka cikin magabata. To dan haka malamin yace wanda yace ma lafzi bil qur'ani makhluq faqad buddi'a, za a bid'antar da wannan, li'annahu ikhtara'a ikhtira'an kenan, ikhtara'a ikhtari'u ikhtira'an, ya kirkiri wani abu wanda lamma takallam fihi salafu bai da magabata akai, illa rajulun min ahli asrina, duhul yace sai wani mutumi daga wanda yake daga ɗan zamanin mu, kana yantahiru alhaditha, mishmana dangantuwa ga hadisi, yuqalu lahu, ana ce mashi al-karabisi. To karabisi daga gare shi aka samu wannan, zahabi ya mashi tarjama gajeriya a cikin siru alamin nubala, ana cewa rasu 248 ko kuma 245, wanga dan asarin su az-zuhuli ne da 258 shi rasuwar az-zuhuli din da rasuwar Imam Bukhari shekara biyu, Bukhari ya bar duniya da shekara biyu, shi kuma az-zuhuli ya bar duniya. To malamin yace illa rajulun min ahli asrina kana yantahilu al-hadith yuqalu lahu al-karabisi, ana ce mishi karabisi, daga gare shi ne aka samu wannan. Fa nuqila kalamuhu ila imamina abi abdullah ahmad ibn hanbal fabadda'a, fa nuqila kalamuhu, sai aka dauki maganar sa zuwa ga shugabanmu shine baban abdullahi ahmad ibn muhammad ibn hanbal ash-shibani wanda rasul 241 da aka yi imamu ahmad imamu ahlus sunna wal jamaa da aka yi mishi wannan zancen, fabadda'ahu, sai ya bid'antar da shi karabisi, kan wannan bid'a ce, wannan ba tafarkin magabata bane da mar sahabbai, wa ankara alaihi ashaddal inkari, yi mishi inkarin wannan mafi tsanani na musu na inkari, wa amara imamu ahmad ya umarni bi mubayanatihi akan araba da shi, ya akan a kyale shi, wa mujanabatihi a nisanci shi, wana ha an mujalasatihi ya hani kuma da a zauna da shi, fa mata haka ya mutu mutahallikan halkaki kha'iban, na wanda ya wulakanta makhzula khadakhaba ku makhzula, wanda shi ma da ya wulakanta. Malamin yace dan haka wa nahnu mu nastawfiqu Allah bi tawfiqihi, muna neman dacewar Allah, muna neman gamdakatar daga Allah da dacewar sa, da gamdakatar daga shi Ubangiji Allah kenan, wa nastahdihi bi hudahu, haka muna neman shiriya bi hudahu, da shiriya ta Allah, fa innahu yahdi man yasha, domin Allah yana shigar da wanda ya nufa, ila siratin mustaqim, ga tafarki wanda yake nagartacce. Wa mata ma takallama fil lafs, duk lokacin da mutum ya magana akan al-lafs din nan da muke magana cewar buddi'a da ake ji an samu daga karabisi, to wa mata ma takallama fil lafs zaka samu insha'aba alayhi, insha'aba to insha'aba yansha'ibu insha'aban munsha'ibun maf'ul kuma ce munsha'abun ko mun sha'abun bihi, ana cewa in sha'aba, in tashara, tafarraka, zaka samu cewar duk wanda yayi zanci ga lafazin nan zaka samu sai ya auka ga bid'u'i wartakaba fi wartakaba yartakibu irtikaban ana cewa irtakaba ana cewa irtakaba shakhs ay tahayyara kinan wattaraba wata ta'a fi kalami ya dimanci ya kasa samun yaqini shine adamul yaqini wa sabat rashin samun yaqini da kuma tabbatuwa ya idrabi da tahayyur da ta azancin shi yace irtakaba falam yatakhallasul murada minhu bazai kubuta ba daga abin nan almurada abin nan da ake so to bazai kai ga wannan abin da ake so ba dan ita khallasul murada bazai iya riskar wannan abin da shine ake nufi ba wa khifa alaihi alfitnatu to an jiye mishi tsoran fitina wa qad qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana cewa la tumaru fil qur'an kada ku ringa jayayya da qur'ani fa innal mira'a fihi kufr domin jayayya musu da qur'ani wannan ne kawo wannan to ai kuma wancan Allah ya ce kada to irin wannan malan ce kafirci ne wannan Imam Ahmad ya faɗi shi da Abu Ubayd a cikin Faba'il Qur'an da Baihaqi a cikin Shu'ab ta hanyar Amr ibn al-As Sheikh al-Albani inganta wannan a cikin Sahihul Jami wa qala Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Amr yake cewa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qauman manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaji wasu mutane yatadara'una fil Qur'an suna jayayya ga Qur'ani faqala yati innama halaka man kana qablakum bihadha inda abin yake man kana qablakum da suka gabace ku to sun halaka da wannan irin wannan abin da kuke darabu kitaballahi ba'dahu bi ba'd ki Qur'ani aja aya kaza to ai kuma ga aya kaza to ai kuma aya kaza ta ce kaza nan ya kareta nan a ce kaza a buga kai nan a buga nan a buga malamin yace fala ma cikin hadisin ko innama ahlaka man kana qablakum bi hadha darabu kitaballahi ba'dahu bi ba'd fala tukadhibu ba'dahu bi ba'd ce kada ku kareta sashen shi da sashi ma alimtumuhu faquluhu abinda kuka sani sai ku fade shi kuma jahiltum abinda kuka jahilta kuka jahilci shi ba ku san shi ba faquluhu ila alimi sai ku danganta shi kuma yarda shi ga wanda yake masani wannan Imam Ahmad ya fadi shi da Abdul Razzaq a cikin Musannaf da Bukhari a cikin Khulqu Af'alil Ibad da Al-Bagawi da Al-Baihaqi a cikin Shu'ab da wasu su daga hadisi Abdullahi dan Amru kinan radiyallahu anhuma qalat Aisha sai Aisha take cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi ya qulu yana cewa ila Allah wato fakiluhu ila alimi kuma yadda wannan ga wanda yake musanin shi ya qulu yana cewa ila Allah ai ga Allah ke ifarduhu ila Allah kiko ila Allah jalla dhikruhu inda ambatan shi dokaka qalat Aisha Aisha radiyallahu anha take cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana cewa watala ya karanta wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina dan kaga wanda suke kutsawa cikin ayoyinmu fa'rif anhum kanka kawar da kai daga gare su kuma sai yace humul ladina anallahu azza wa jalla humul ladina anallahu azza wa jalla Aisha take ba mu labari ko annabi yana cewa ko هم الذين أنا الله عنهم سنن الله يكي نفي كو فحذروهم داكا كو بجيسو كو نسنشيسو سيكارن توانا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا wanda kusa cikin ayoyin mu to fa'arif anu ko kawar da ke daga gare su to lokaci yayi an za mu san insha Allah sai mu tashi akan qalat Aisha din nan ko kuma waqala ibn Abbas insha Allah radiyallahu anhuma insha Allah to za mu dakata nan saboda lokaci subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi